yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin karya ba, inda ma su irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama, za ka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi.
Wannan shekara daya da gwamna dan Modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba.
A gwamnatance da gwashi gwamnati din ta zaha jigawa. Mu ba ta yi mana irin wata wancan gwamnatin suka yi mana ba.
Hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isaro ko a Saudi
ba wani aiki kawai hede ya wuce da jiniya wi ya wuce mu muna gauni. To gwamnatin ta nuna ba abinda ta aikata balle gwamnatin jiha.
Al'ummar jigawa kenan a arewa maso yammacin Najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna Umar Namadi bayan tarsa shekara guda yana jan ragamar jihar a dakace mu.
Yau ga wasu lantu ke nukura don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara hada guru matsakani kan akara ko ohwa gama ko sun dara.
Madalla masu ware baya ga shugaban kasa a ranar 29 ga watan Mayun bara ne galibin gwamnonin Najeriya suka karbi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben kasar a watan Maris. Mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne, wato dai wannan shine wa'adinsu na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Tunde yan kasar suka fara sanya zikeni domin auna mizanin ayyukan da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu yayi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adinsu na farko. Ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni 12 da suka shuɗe. Jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko, kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki. Kuma tuni jami'an gwamnatin ta Jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnansu ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adinsa na farko.
Duka da kuma ita za ta ce cewa da aka zo akwai ayyuka da muka gada na yin hanyoyi guda 26 a faɗin jihar Jigawa wanda kuɗinsu ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 800, wanda a halin da ake ciki a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya mai tabbatar cewa guda 10 an kammala su, guda 15 kuma za a iya gama su zuwa ƙarshen wannan shekarar. Yanzu idan ka ɗauki maganar ma'aikata, akwai waɗanda aka ɗauka da aikin wucin gadi suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai 320 a basu takardar aiki ta musamman ta dindindin a wannan aikin. Sannan kuma akwai waɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitoci da ake gina a faɗin jihar nan, su ma sun kai mutum 827 wanda suna ƙananan ma'aikata. Akwai kuma mutum 173 waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za a kai ɓangaren lafiya a faɗin wannan jihar tamu harkar noma a jihar nan. Yau ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma, za ka tattara irin zama da aka yi da World Bank, an zauna da African Development Bank, an ɗauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a faɗin Najeriya. Wanda zaka tattara Jigawa cewa ta bada rawar gani wanda har an bata kashi da ya kai 40 a cikin 100 da za a yi na noman alkama, kuma alhamdulillah an nemi Jigawa ta noma alkama kamar hektar 40,000 wanda ya kai ga Jigawa ta samar da hektar 55,000 a wannan noma da ake da alkama cikin irin wannan haɗaka da ake.
Wannan Rabin Sagir Musa kenan kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Jigawa. To ko me al'umma ko 'yan ƙasa a jihar ta Jigawa ke faɗi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi?
Assalamu alaikum, ni ne Lawan Ali Galadanci. Mu dai cikar mulkinsa he godiyar Allah, amma misali inna muka samu gargada kamar wannan rahin lafiya da ake aka ɗau nauyi talaka ya je a yi mar magani, to an ba ta wannan sigar talaka ba zai mori gwamnati wani. A sa ido ga malaman asibiti, gaskiya suna walakanta mutanenmu na ƙauye.
Assalamu alaikum, ni Suleiman Musa Galadanci ne. Korafina yi ne akan gwamnatin ɗan Modi. Ruwa muna da shi da, amma yanzu ruwa ya katse mana na famfo, rijiyoyi babu, ba kuma yi mana gyara ba. Da lokacin gwamnatin sule kaga magani idan ka je asibiti kyauta ne daukar jini kyauta ne yanzu idan ka je asibiti daukar jini 10,015
suna na Idris Adamu Wurma mu kan mu ya kamata mu fadi mulkin danmu hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isar ko a Saudiya
suna na Nasiru ba wani aiki kawai hidaye wuce da jiniya wi ya wuce mu muna zaune to gwamnatin ne ma ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha
suna na Hashimu wanda daga nan ta yare shi mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan muna tare da kalubale iri kamar mu da muke nan sabuwar taya akwai mu da kalubale na ruwan sha
gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin Mallam Umar na Madi sai godiya koda wajen daukar ma'aikata da ya ba su musamman ma ma'aikatan da dauka musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya
ni Murtala Muhammad Sunusi nake kar gwamnatin dan modi shekara daya mu a gwamnatance da gwashi gwamnati irin ta zaha jigawa mu ba ta mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi mana ba don lokacin su da zamu manta wai da shekara daya mun ga abun shekara uku tare da APC duk da haka again mulkin Badaru ya fi shi ma lokacin da ya shekara ɗayan sa ya ninka wannan abubuwan da ya shi kuma wannan lokacin
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more
baya ga talakawa na can ƙasa ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke gwagwarmayar shugabanci na gari su ma sun saka nasu sikelin wajen auna gwamnatin ta jigawa
in ka duba zaka ga kaman daga irin subsidy na takin zamani irin subsidy noman alkama irin yanayin daukan mutane aiki yanayin daga darajar filaye da ta yi a jigawa zaka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi to amma duk a tsarin rayuwa ba ka rasa akasi duba da yanda aka shiga ta tababa shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki musamman bangaren JTS nan zaka ga cewa an samu kurakurai wannan ya mutsa hazo da aka yi suna daga cikin ƴan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda din nan gaskiya
kamar Salisu Mazge Gumar kenan guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jigawa to da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin demokradiya abu ne sananne cewa ƴaƴan jam'iyyar Hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska
ita demokradiya gwamnati ce ta al'umma aka yi ta dan al'umma bayan da za a yi a zabi gwamna dan al'umma sannan ya ringa alƙawari yana sabawa gwamna dan Modi yana daya daga cikin gwamnoni a Najeriya wanda in suka alƙawari su yi rantsuwa su karya ta san yana cin zabe ya je yana kewaye yayi rantsuwa akan cewa an sace kuɗi akan harkan noma kuma tunda aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru sannan idan ka duba duk structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wanda suna nami da yake to ya za mu yi mu tafi a haka sannan babu inda zaka kewaya dujigawa kaga inda ake project wanda zai burge ka cewa eh lalle an yi hanyar da zai boosting economy din wato jihar Jigawa ba wani magana ci gaba bai kamata a ce jihar Jigawa ta koma jihar Kauye ba ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da su lami da amma jawo mu baya ai kamata saboda haka wannan shekara daya da gwamna dan Modi yayi kwalliya bata biya kudin sabulu ba
Comrade Umar Danja na Hadeje kenan a jam'iyyar PDP dake Hamayya da gwamnatin Jigawa masu tsare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ba mai kinka da fadawa za mu raka yayi nan ne aka san mutumin kirki mabushin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki.